18 ga watan goma sha daya miladiya 2020 a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haula ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cikin sirar sahabiya ta 14 nana asma'u bintu abi bakr radiyallahu ta'ala anhuma mun ji wasu daga cikin falalolinta za mu tashi silatul rahim daga cikin sufofin da nana asma'u radiyallahu anha ta sufantu da su akwai silatul rahim akwai sada zumunta an ibn zubair qala daga dan tasajjiduna abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma yace nazalat hadhihi al-ayatu fi asma'a wannan ayar da take cikin suratul mumtahana ta sauka ne a haƙin mama ta nana asma'u bintu abi bakr radiyallahu anhu wa kanat ummuha yuqalu laha qutayla mamar asma'u radiyallahu anha sunanta qutayla mamar ta sunanta qutayla ɗaya daga cikin matan sayyiduna abu bakr radiyallahu anhu waɗanda ya aura ja'at habi hadaya ta zo mata da wasu kyaututtuka falam taqbalha sai bata ansa ba ita qutayla ta kawo ma asma'u radiyallahu anha kyauta to sina na asma'u sai ta ga cewa ai qutayla ba musulma bace saboda haka sai take karbar kyautar da mahaifiyarta ta mata hatta sa'alati annabiyya sallallahu alaihi wasallam har sai da ta je ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai bai bata amsa ba fa nazalat sai aka saukar da ayar la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum minkum fa ulaika kuma zalimu Allah madaukakin sake ce la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah baya hana ku kusada zumunta ga ƴan uwanku kafirai kun hada jini da su ko kafirai makwabtanku alladina lam yuqatilukum wadanda basu yake ku ba fid din a cikin addini basu yake ku ba kafaran amana ce an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi Allah bi hanaku fi musu albirru ba ay an tuhsinu ilayhim ku kyautata musu eh ihsani ana yin sa wala ta'alluqa lahu bil qalb ba ida alaka da zuciya kyautatawa ba ta da alaka da zuciya kana iya kyautata ma kowa amma a cikin zuciyarka ba ka san shi shi yasa annabi ya ce ne an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi ku kyautata musu kuma duk haƙƙin su wanda ya zama na adalci wanda ya zama haƙƙin su na wajibi ku ba su an tabarruhum ay an tuhsinu ilayhim wal ihsanu mustahabb ku kyautata musu ita kuma kyautatawa mustahabbiya ce a shari'a sai ya ce wa tuqsitu ilayhim sannan kuma ku musu adalci al qistu al adl wal adl wajib ku musu adalci al qistu adalci kenan adalci shi kuma wajibi ne ku ba su haƙƙin su na ƴan uwantaka sannan kuma babu laifi kuma ku ƙara musu ma ku kyautata musu inna allaha yuhibbul muqsitin Allah madaukakin sarki yana son masu yin adalci waɗannan kafaran amana ce danginka wanda suka zama ba musulmai ba sannan shi makwabta waɗanda suka zama ba musulmai ba dukkanin su shari'a ta yadda cewa a kyautata musu a cigaba da mu'amala da su ana yin musu abin da ya kamata a yi to shine ake ce masa wannan sannan na biyu akwai su kuma wadancan sai Allah madauki suke ce innama yanhaakumullahu 'anil ladina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum sai ce an tawallahu su an hana a yi muwalati da su kada a ba su walaya walaya daga cikin ma'anonin alwalaya akwai alhubb wal hubb yata'allaqu bil qalb soyayya a zuciya take. Shine magana daya daga cikin magabata da yake cewa inna lanatakashshu ala aqwamin wa inna qulubana latal'anu, ce mukan gamu da wasu mutane mai musu waye haka musakin musu fuska amma zukatan mu na tsine musu albarka. To kage shine wannan, so daka walaya kage tana da alaka da zuciya. To Allah ya Allah bai hana dan uwanka wanda ba musulmi ba ka kyautata masa, ba a hana ba, bai ya kakka baya cutar da kai, to kai ma kuma ka kyautata masa, kuma ka masa adalci, haƙƙin sa na wajibi ka bashi, sannan kuma abin da ya kasance na sa na kyautatawa ne ka kyautata masa. To saboda haka sai na Aisha radiyallahu anha, na Asma'u radiyallahu anha, sai ta karɓi wannan kyautar da mamarta Qusayla ta zo mata da ita. وفي الصحيح قالت أسماء يا رسول الله إن أمي قدمت. نعم أسماء تتشي ما مات تازو يا معيكم الله وهي مشركة كما تازو أمسئين بامسلم ما بتشي غاجبة تناد بكاتا أوجينا أفأصيلها شنياها لسا أمباتا إن توت تامت قاقة أشي سيلة الرحم تناقوما وزوا سادة زمن تناقوما زوا جمي أبادا ba ta da zumunta kawai shikenan ka wanke kafa ba, ka tafi ka je ka ce ka ga mutum, akwai inda ake bukatar sai ka bashi, akwai inda ake bukatar sai ka bashi, dan uwa ne mabukaci, to kada ka tsaye da sada zumuntarka kawai, ta tsaya a kawai ka wanke kafa ka tafi ka ce ka ka masa ziyara. Akwai wanda in ka kai mishi ziyara ma nauyi ka dora mishi. Amma akwai wanda koda baka je ka ganshi baka aika masa. Mun gane? Qala na'am sili ummaki. Zalla sun ce ki sada zumuntar mamarki, ki yi ma mamaki abin da ya cancanta a mata, duk da cewa ba musulma bace ita. Ta duba adalci na musulunci. Saboda iyayen mutum waɗanda suke ba kan milla ba, suna da haƙƙi ne kyautata musu, kuma wajibin sa ne Allah ya dora masa yi musu adalci duk abin da ya zama haƙƙin su ne to ya basu, sannan kuma bayan ya basu haƙƙin su to ya kyautata musu, ya musu ihsani. Allah madaukakin sarki yana son masu ihsani kuma yana son masu adalci, abin da ake bukata kenan. Aza'imu la talin, nana Asma'u radiyallahu anha daga cikin sukofin da ta sukfanta da su akwai aza'imu la tali, tana da wani irin ƙarfin niyya la tali la talim, wannan karfin niyyar nata baya laushi baya laushi. Al aza'im jam'i ne na azima, shine daukar abu da gaske, shine ake ce mishi azima, daga al azmu ne karfin niyya. Lamma nashaba al qitalu bayna junudi Abdullah ibn Zubair wa junudi al Hajjaj al Saqafi, a lokacin da yaki ya tsananta ya kafu a tsakanin rundunar yaƙi ta ɗan nana Asma'u wato Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhuma da kuma junudi al-Hajjaj al-Saqafi da kuma rundunar yaƙi ta al-Hajjaj. Wannan ya faru ne lokacin sarki Abdulmalik ibn Marwan. Sarki Abdulmalik ibn Marwan ya gaji wannan gabar a lokacin da Muawiyatu Sani rahmatullahi alayhi bayan Yazidu ya rasu, waliyul ahadi ɗinsa wato mai jiran gadansa shine Muawiya ɗansa, Muawiya ibn Yazid ibn Muawiyata, aka masa mubaya'a sai ya ce shi ba zai ansa ba, saboda haka ya ce shi ba zai ansa ba tunda ba ijma'i aka yi aka nada shi ba. To sai Marwan ibn al-Hakam sai ya karɓi mulki a Sham, duk wannan ya faru biladul Sham a Dimashq. Shi kuma Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu sai mutanen Kufa, mutanen Iraki da mutanen Hijaz sai suka masa mubaya'a a matsayin shi ne khalifan musulmai. To haka aka ci gaba da samun munawasha wato rigingimu tsakanin daular musulunci da take Sham da kuma daular da aka yi ma abin nan Abdullah ibn Zubair mubaya'a. Shi kuma yana mallakar Iraki da biladul Hijaz, Makka da Madina da Ta'if, sannan kuma sai kasar Iraki musamman Kufa da Basra. to haka aka ci gaba da waɗannan rigingimin har Marwan ibn al-Hakam rahmatullahi alayhi ya rasu. Bayan ya rasu, waliyul ahadin sa, wato mai jiran gidansa shine dan sa Abdul Malik, sai ya hau gidan mulki. To da ya hau gidan mulki, kafin ya hau gidan mulki, kamar yadda malaman tarihi irin su Imam al-Tabari, irin su Imam al-Asir suka ambata a littafan su, bai da nufin ya yaki Abdullahi ibn Zubayr. To amma bayan ya hau mulki, kamar yadda yake cewa innal mulka aqimu, mulki bai da da, kalma ce ta hikima ya faɗa, yace mulki bai da da, in kana mulki to kai mulkin kake kalla, ko ɗanka ya ce zai kama barazana to za ka iya gamawa da shi. Shine Abdul Malik ibn Marwan yace innal mulka aqimu, to sai ya shirya cewa sai ya yaki Abdullahi ibn Zubayr radiyallahu anhu. Akai wannan abubuwan marasa daɗi, ya zabi wanda ya fi lalacewa a cikin halittun Allah a wannan lokacin, shine Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ya bashi wannan aiki. Ba fa shi bane gwamnatin Makka, aka dauko shi daga Iraki, aka ce ga aikin da ake son yayi, saboda kai wannan aikin, ana aikin Hajji Abdullahi ibn Zubayr radiyallahu anhu da rindinsa suka shige Ka'aba, yasa aka kayin majaujawa kaman ka ce bomb, shine bomb din da aka kayin majaujawa shi daga nesa sai a jefa. Su sayyiduna Abdullahi ibn Umar suka je suka samu Al-Hajjaj suka masa nasiha, shi yace amru la uhibbu wala uridu, shi ni ma ban san abin ya faru, amma kuma tunda wannan mutumin ya je shige can ba mu da wani abin da za a yi, so da ka yanzu na ba da dama a gama aikin Hajji. Ana gama aikin Hajji, ya bugari ya sanar da cewa duk wanda yake bako ya bage a daina zuwa Ka'aba. To shine sai ya ci gaba da yin abubuwan da ya rika yi, yana fafarar sojojin Abdullahi ibn Zubair da shi kanshi Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu a cikin Ka'aba. Akai ta yi akai ta jifan Ka'aba da duwatsu, abun bai da dadin fadi. Wa asfar an qatl ibn Zubayr, sannan kuma Al-Hajjaj ibn Yusuf ta bayyana a gare shi kawai abinda zai yi shine ya kashe Abdullahi ibn Zubayr, shi Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Akhadha al-Hajjaj juthatahu, bayan ya kashe Abdullahi ibn Zubayr radiyallahu anhu ma sai ya dauko gawarsa, wa salabahu fi al-Masjid al-Haram, ya gicciye wannan gawar tasa a Ka'aba a masallacin Haram, ya gicciye shi. ولم يستحي الحجاج من فعله, الحجاج بي جي كنيا wannan aikin da ya aikata ba, ya keta alfarma gari ne alfarma, ya keta alfarma Ka'aba dakin Allah ne alfarma, sannan kuma ya keta alfarmar mutumin da ya kasance shine awwalu mauludi lil muslimina al muhajirin ba'da al hijra, mutum na farko wanda aka fara haifa ma musulmai muhajirai a garin Madina, Abdullahi ibn Zubayr, mutumin da yake da falala da yawa. Fadakhala ala sayyidati asma'a wa qala laha, shi ya shiga wajen nana Asma'u radiyallahu anha, yace mata, ya dauki gawa ya dauki kan ya tafi da shi, yace ya umma inna amira almu'minina wasani biki, shi sarkin musulmi Abdul Malik ibn Marwan ya mun wasiya cewa in kula da shi, fa hal laki min haja, kina da bukata a wajena, bayan ya kashe danta. Qala sai ta ce lastu laka bi ummi, ni ba mamarka bace, walakinni ummul maslubi ala ra'si saniyya, sai dai ka sani ni ce mamar wannan da ka gicciye shi ala ra'si saniyya akan hanya, kowa ya zo ya gan shi. Wa mali min hajati, ba ni da wata bukata, lakin uhaddithuka, sai dai zan baka wani labari. Sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, yakhruju min saqifa kadzabun wa mubir, a kabila da ake ce mata kabilatu saqif, wanda shi Al-Hajjaj daga cikin ta ya fito, to za a samu lalatattu guda biyu, kadzabun tantirin makaryaci, shine Ubaydullah al-Mukhtar ibn Ubaydillah, wa mubir, sannan kuma me akwai mai zidda ji. Fa amma al-kazzab faqad ra'ayna ta'nil mukhtar, amma shi makaryacin nan tantirin makaryaci to mun ganshi shine wa tana nufin al-Mukhtar ibn Ubayd ibn al-Thaqafi kaga al-Thaqafi wa amma al-mubir fa anta to ne zidda jini ne kashe mutane kai ne kenan fa qala laha sai ce mubirul munafiqi ne zidda jinin munafikai ne kaga ba maganar ba magana dawowa ba yake ba alhi ba da na sani ba da na sani qawahu Tirmidhi wa an-Nasa'i al-Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan da Imam an-Nasa'i abin da ya faru ke al-Hajjaj wannan aiki al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wani mutum ne wanda yake yana da munanan ayyuka da yawa yasa al-Imam az-Zahabi yace muna son Allah ya masa azaba amma ba ka'idar mu bace mu la'anu wani baya cikin ka'idar musulunci kai ta la'anar wani kamar da tarika cirbi tana la'anar wani ba dabi'ar musulmi bace kuma musamman idan ya mutu sannan kuma yana da wasu alkhairan sa da yayi amma sharrin sa yafi alkhairin sa yawa shi yasa al-Imam az-Zahabi a cikin Sirr Alamin Nubala yace muna fatan Allah ya masa azaba gwagwajen zunubin da ya aikata na zidda jinin bayin Allah wanda aka ce za a lissafa mutanen da al-Hajjaj ya kashe suna da yawa duk da wani malami ya rubuta littafi ya sa masa suna al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi al-Amir al-Muftara alayhi ya faɗo wasu abubuwan da ba haka suke ba amma an danganta ma al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi abinda ake bukata musulmi ya zama yana da adalci ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى kada gabar da kuke yi da wasu mutane ta sa ku kuke musu adalci ku yi adalci kullun adalci shi yafi kai mutum kusa da takawa Allah to daga ko baka yi da mutum baka kaunarsa baka san su to ka masa adalci to al-Hajjaj dai ga abin da yi wannan gaya ce ta mummunan aiki ka kashe mace danta sannan ka dauko gawar ka zo da ita gabanta sannan kuma kazo kana mata wannan magana ita kuma nana Asma'u a gefe guda wannan yana nuna azimarta karfin zuciyarta cewa mace ce wacce ta kasance ba kaman sauran mata ba a daban take tun a farkon rayuwarta har kuma ƙarshen rayuwarta shi yasa malai ba shi take ce azaim latali azimarta karfin niyyarta tsohuwa ce tsohon karfin niyya take da shi kuma wannan karfin niyyar ya ji ta har zuwa ƙarshen rayuwarta رضي الله عنها صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه